have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Out of sight.
Cut your mouth.
Yeah? Yeah?
Cut in. Abune na sani na jin bacci fa bara mu gwada shi wani iri bako wa bara mu canza style din bako wa
ah to mu gwada
to shi kenan gwada wani ah ya poli da Allah ka shigo da gitan nan mu gwada wani abu.